zuciya yau 74 da hudu 74 ni mun tsaya a darasi na 73 shi muka gama yau na 74 zamu tashi dan naso har karshen darasi na 73 yau 28 ga watan Rabiul Awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1434 wadda ta yi daidai da 9 ga watan 2 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu tashi inda malam yace wat talbiyatu wato daga cikin mun wancan karatun namu mun ambaci rukunin haji guda hudu rukuni na farko al-ihram akan rukuni na farko muke to a cikin shi rukunin ihram din muna wa sunanul ihram sunnonin ihram arba'atun guda hudu ne mun yi al-ghuslu muttasilan bihi wanka da ake sadar da shi da yin harama wa tajarrudu min al-maqit da kuma mutun ya kwabe kayan sa waɗanda suke kewaye gaba ya sanya wato mayafi da gyauto wana alain da fadi wa salatu rak'ataini na uku kenan sannan na hudu yanzu wa watalbiya ita ce sunna ta hudu daga cikin sunnonin ihrami abinda ake ce matalbiya wa hiya gashi nan sai ya fassara mana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan shine abinda ake ce matalbiya talbiya abinda ake nufi al-ijabatu ba'da al-ijaba amsawa bayan amsawa shine daya daga cikin fassarar da aka yi ma at-talbiya daga labba ai idza ajaba saboda haka mutum in kace labbaika allahumma labbaika na amsa maka Allah na sake komawa na sake amsa maka na dawwama a cikin amsa kiranka domin talbiya din nayi na sake ta nuni ne akan at-takrar wato dawwama ثم ارجع البصر كرتين كما عند الله يجي sannan ka sake mayar da ganinka wani karam ba wai ka sake mayar da ganinka sau biyu ba a'a kai ta mayar da ganinka zuwa ga sama hal tara min futur za ka ga wani tsagewa a cikin sama har abada ba za ka gani ba to raka abin da ake nufi da tasniya din da aka fada shi sau biyu wato ai at-takrar kai ta maimaitawa saboda kan kace labbaika na amsa kiranka ya Allah na dawwama a cikin amsa kiranka taujihi na farko kenan waɗansu kuma malamai suka ce ma'anar labbaya labbaika dinnan mazdari ne na labba bi makan labban wa ilbaban wato idan mutun ya lizimci tsayuwa a waje ai aqamtu ala ta'atika iqamatan ba'da iqama na tsaya na tabbata na lizimci da'arka ya Allah tabbata da lizimta da take maimaituwa koyaushe daga cikin fassarar da aka yi matalbiya waɗannan guda biyun su ne suka fi inganci imma dai bi ma'ana ijabatan ba'da ijaba wa imma iqamatan ala fa'atika wa luzuman bi ta'atika ba'da luzum wato lizimtar da'aka bayan lizimta waɗansu malamai sun karfafa a cikin waɗannan ma'anoni guda biyu sun karfafa ta farko tunda ma'anonin da aka faɗa talbiya yana da yawa to a wanda yake mafi karfi su ne biyun nan to a cikin guda biyun kuma waɗansu sun karfafa ma'anar farko wanda daga cikin su akwai Al-Hafiz Ibn Hajar yace wanda yafi karfi shine ma'ana ta farko ai amsa kira domin ishara ga asar da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da isnadi sahihi cewa yayin da Annabi Ibrahim ya gama gina ɗakin Allah sai Allah ta'ala ya ce masa adhin fin nasi bil hajj kai kira ga mutane kan su zo aikin hajji sai ce ya Allah wa aina yablughu sauti ya rabbi aina yablughu ya ubangiji sauti na ina zai kai sai Allah ta'ala ya ce masa adhin wa alaina al balagh kai dai ka kira mutane isarwa namu ne sai annabi Ibrahim ya ce ya ayyuhan nas inna allaha kataba alaikumul hajj ila al baitil atiq ya ku mutane Allah ya farlanta muku yin hajji zuwa ga baitil atiq to sai mutane suka amsa masa maza da mata a cikin tsatsan iyayensu maza da cikin mahaifan iyayensu mata duk wanda ya amsa wannan kiran to shine sai ya je aikin hajji shi zaka jama'a Hausa suna cewa abin nan kira ne hajji kira ne duk wanda aka kira shi ya ji kiran to shikenan shine wanda yake zai amsa wanda bai ji ba kuwa sai ya ga kudin ganiyar sai bai wanda bai amsa kiran ba wannan dai wannan kari dai akan wannan asar din shi ma dai wannan ba hadisi bane ibn abbas ne yake fada to kuma ibn abbas ba a daukan maganar ibn abbas na irin wannan kissoshi akan cewa tana da hukumin marfu to annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fada domin ibn abbas yana riwaya daga isra'iliyat ka'idar idan sahabi ya fada abu wanda ra'ayi ba zai yiwu ya shiga cikin sa ba a ce wannan maganar ta sahabin nan tamkar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya fada ka'idar idan sahabin yana daga cikin wanda ba su yadda su riwaya daga bani isra'il ba kamar irin su sayyidina umar to amma in wanda yake yana riwaya daga bani isra'il bina'an akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada izini yace hadithu an bani isra'il wala haraj ku yi riwaya daga bani isra'il babu laifi to idan wannan sahabin ne ya faɗi abin da ra'ayi ba zai iya shiga ba to zai zama to ɗayan biyu in ma ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa in ma ya ruwaito daga bani isra'il daga isra'iliya saboda haka ba za ka iya hukunci akan cewa lahu hukmul marfu' ba yana da hukuncin abin da aka dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan dai yana riwaya daga bani isra'il to wanda yake ibnu abbas yana daga cikin waɗannan yana daga cikin wanda suke riwayoyi daga bani isra'il saboda haka wannan hadisin yana daga cikin abin da yake za a ji ba za a gaskata ba za a ƙaryata ba yana daga cikin wato isra'iliyat amma kuma idan kuma akwai kuma wata ka'ida shine cewa idan sahabi ya fassara alqur'ani to wannan fassara ta alqur'ani ana bata hukuncin in ya fassara alqur'ani da fassarar wata aya da wata riwaya wanda yake ra'ayi ba zai iya shiga ciki ba ana bata hukuncin marfu saboda ba zai je gaba gadi ya fassara alqur'ani ba da abin da yake bai inganta da gareshi daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba la'alla wannan shine taujihin wanda suka rinjayar da wannan riwayar kan cewa sun ba mu wannan riwaya ta ibnu abbas karfin hukuncin marfu shi yasa suka fassara cewa abinda ake nufi da labbaika shine amsa kiranka ya Allah ai kiran da annabinka ibrahim yayi ga mutane kan su zo aikin hajji to ma'ana Allah ma'anar wannan kalma ta talbiya shine labbaika allahumma labbaik amsawa ga kiranka ya Allah da dawwama a cikin amsa kiranka ya Allah labbaik kuma amsawa ga kiranka da dawwama a cikin amsawa ga kiranka labbaika la sharika laka labbaik amsawa ga kiranka ya Allah da dawwama a cikin amsa kiranka babu abokin tarayya a gare ka labbaik kuma ina amsa kiranka ina sake dawwama akan amsa kiranka innal hamda wannan shine sahihiyar riwaya inna da kasrul in dan ta nuna kan cewar wato ka gama batun cewa ka amsa kiran Allah to sai kuma ka zo kai yabo gare shi innal hamda haqiqa yabo wan ni'ma da ni'ima lak naka ne kai kadai wal mulk da kuma mulki shi ma naka ne kai kadai wadansu sun yayin ta da fathul hamza annal hamda wan ni'mata lak wal mulk to wannan kuma sai ya zamanto ta'lil ne wato na amsa kiranka anna alhamda aili anna alhamda saboda yabo da ni'ima naka ne ya Allah da mulki to wace ma'ana ce tafi karfi innal hamda domin ka nuna kan cewa dukkan wato da yabo da ni'ima naka ne ya Allah saboda na amsa kiranka da ma saboda ma wata ni'imar daban ba ta amsa kiran naka ba ko ba haka ba wannan is amma in ka dauki ma'anar annal hamda kamar wato ka kayyade yabon da kake masa saboda ya baka ikon ka amsa kiransa amma in kace innal hamda kana yi masa yabo kana yin kirarin yabo da ni'ima a gare shi a kowane hali ba halin amsa kiransa ba to shi yasa aka rinjayar da alkasr kuma shine wanda yake mashhuri innal hamda wan ni'mata laka wal mulk al mulk dinnan kana da fuska biyu ko kace wal mulka ko wal mulku in kace wal mulka sai zamanto atsi ne akan innal hamda lak ai mulki shi ma naka ne in kuma kace wal mulku bil raf'i kana cewa wal mulku kadhalik, mulki shi ma haka, wato shi ma nakan ne, ko wanne ka faɗa diddai ne, la sharika lak, babu abokin tarayya a gare ka. Wannan ita ce talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Abdullah ibn Umar ya ruwaito a cikin Muwatta da Sahih al-Bukhari da Muslim. Kanat talbiyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Ita kenan, la yazidu alaiha. Haka Ibn Umar yace baya kari akan wannan. Wani ita ce talbiyar sa, kuma wannan ita ce talbiyar tauhid. Shi yasa Ibn kamar yanda Jabir ya ruwaito a halla bit tauhidi, sai ya daukaka muryar sa da yin da kadaita Allah. Me yasa aka kira ta a halla bit tauhidi? Saboda ita ce tabbatar da tauhidi da ta ɗaya daga cikin hanyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ya dawo da aikin hajji ya zuwa ga turbarsa ta hajjin Annabi Ibrahim. Domin mushrikai sun canza talbiya daga tauhidi, sun maida ita shirka. Sai su ce labbaik Allahumma labbaik illa sharika, labbaik la sharika lak labbaik illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. In suka yi talbiya suka ce labbaik la sharika lak labbaik, Allah na amsa kiran ka, babu abokin tarayya a gare ka, to sun san suka yi haka sun rusa addininsu. Sai ce illa sharikan huwa lak, sai dai wannan abokin tarayya wanda yake mallakaka ne, tamlikuhu wa ma malak, da shi da abin da ya mallaka duk ka mallake su. Wai dai sai an yi shirka, sai an yi shirka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo da al'umma alal jadda akan turba, akan turba batutar ta Annabi Ibrahim, shi kalmar tauhidi. To wani zai talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa. To Ibn Umar da ya ruwaito wannan, sai ya ce, sai a wanda Nafi'u a wata riwayar kuma Salim duk sun ruwaito wannan hadisin daga gare shi, suka ce Ibn Umar ya kasance yana karawa ya ce labbaik 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 wa sa'adaik wal khairu bi yadaik war ragba'u ilayka labbaik wal amal. Yana karawa da wannan. A wata riwayar ya ce Umar ya kasance yana karawa, yana cewa labbaik 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 wa sa'adaik wal khairu fi yadaik war ragba'u ilayka wal amal. Wato amsawarka ya Allah da amsawarka da sake amsawarka da dawama akan amsawarka, wa sa'adaik da kuma arziki naka ne, kai ne mai bada arziki da dace, shine ma'ana wa sa'adaik. Wal khairu fi yadaik, alkhairi gabaki dai a hannuyenka yake suke. War ragba'u ilaik, kuma wato kauna, ar-ragba wato kauna ta samun dacewa da amsawar addu'a da dukkan dai abinda ake kauna, kyakkyawan abinda ake nema, ilayka zuwa gare ka ne, wal amal haka ma aiki zuwa gare ka ne. Sayyidina Umar yana ƙara wannan. Waɗansu daga cikinsu, a wata riwayar aka ce waɗansu daga ciki suna ƙarawa daga cikin sahabbai su ce labbaika zal ma'arij labbaika ilahal haq, amsawa amsawarka ya Allah, zal ma'arij ma'abucin matattakala, ma'abucin wato wurin hawa sama, wato al-ma'arij hanyoyin da mala'iku suke tattakawa ya kai zuwa ga sama. Allah ya sifanta kansa da cewa dhulma ilallahi dhil ma'arij, ya sifanta kansa da cewa shine ma'abucin waɗannan hanyoyi, hanyoyi wanda yake ba wanda ma yake ganin su, dan girman Allah mala baka isa ma ka gani ba, sai mala'iku sai zababin Allah ne suka san waɗannan hanyoyi. Kuma ya sifanta kansa da cewa shine ma'abucin waɗannan hanyoyi, inda zaka san kan cewa mu banzaye ne, wato ba abinda muka sani a cikin halittar Allah. Amma sai ka ga mutum malam dan karfin hali yana cika baki yana cewa ina ma Allah, gashi Allah yana maka khitabi da abinda yake duk tunaninka, duk kokarinka, duk bincikenka, duk science dinka, duk laboratory dinka, duk rocket dinka, ba ka taba gano shi ba, za ka taba gano ma'arij hanyoyin sama. To waɗansu daga cikin sahabbai suna a shahid, waɗansu daga cikin sahabbai suna yin ƙarawa a cikin talbiyarsu da wannan, suna cewa labbaik zal ma'arij. To malamai sun yi sabani, shin me hukuncin ƙari akan talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa an ce ga talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya halatta kai ƙari ko ka kawai ka tsaya akan talbiya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam? Waɗansu malamai suka ce bai halatta ba, tunda talbiyan nan ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, kuma shine zikiri, kuma zikiri ne, don haka dole a tsaya akan al-ma'thur. kuma har aka ruwaito daga Sa'ad ibn Abi Waqqas yana inkari ga waɗanda suke cewa dal ma'arij yana inkari gare su kan cewa ku tsaya akan talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai kuma wanda yake su ne jumhurin malamai suka ce ya halatta domin hadisin Jabir ibn Abdullah a cikin sahih Muslim na hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sifanta talbiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa kana an-nas yulabbuna bi talbiyatihim fala yunkiru alaihim mutane suna yin talbiya da talbiyar su baya musu inkari wato ya kyale su yana ji waɗansu suna cewa labbaika dal ma'arij waɗansu suna ƙara labbaika wa sa'adai wal khairu fi yadai baya musu inkari amma shi dai ya lizunci wannan to sai jumhurin malamai suka ce wannan ita ce talbiyar da tafi amma idan mutum ya ƙara babu laifi in mutum ya ƙara da wanda kuma in zai ƙara da wanda ya zo daga cikin daga wajen sahabbai kuma shi ma abinda aka fi so idan har mutum zai yi ƙarin kada ya cakuɗa su tare kada ka cakuɗa su da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta Annabi daban sannan sai kuma ka fari ta waɗansu ba ka ce labbaika labbaika Allahumma labbaik dal ma'arij la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata war raghba'u ilayka wal amal ta cakuɗa su dan in kai haka sai zaman to la hada wala zaka ka zo da wani abu daban sannan idan mutum yayi talbiya ya halatta ya ƙara wani zikiri bayan talbiya yayi addu'a bayan talbiya kamar yadda mazhaban Shafi'i ya tafi akai dan a mazhabar Imam Shafi'i cewa idan mutum yana yin talbiya to sai kuma ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yayi addu'a to abinda yake shaidawa ga wannan shine cewa tawassul ne tunda talbiya ibada ce kuma ana so idan mutum yayi ibada yayi tawassuli da ibadarsa wajen neman biyan bukata ko mutum yana bukatar addu'a ko yaushe to amma ta hanyar asar ta hanyar madogara abin ba shi da hujja domin hadisin bai inganta ba saboda Imam Shafi'i ya ruwaito ta hanyar malaminsa Ibrahim ibn Muhammad al-Aslami wanda yake mashhuri ne ba a karban hadisinsa matruk ne ba ba a karban riwayarsa dan haka waɗansu malamai suke ta hanyar asar ba a yi mutum da ya tsaya akan talbiya din Imam Nawawi ya karfafa ta hanyar nazar yace in aka tsaya aka duba kan cewa ibada ce da mutum zai tawassuli da ita sai ya ƙara yin in yayi din talbiyar a matsayin yabo ce ga Allah to kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana idan mutum zai yi addu'a kai yabo ga Allah sannan kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka tambaya za a baka kamar yadda ya zo a hadisin Ubayd ibn Umair yake cewa idan bawa ya yi sallah to ya yabo ga Allah sannan ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙi Allah sai Allah ya bashi to sai suka ce to tunda wannan talbiyar yabo ce ga Allah kuma mutum yana cikin aikin ibada don haka idan ya yabo ga Allah sai ya salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya roƙi Allah sai Allah ya amsa masa suka ɗauki wannan yana daga cikin wajen bigiran addu'a saboda haka ta hanyar asar yin wannan da'if ne amma ta hanyar nazar ta hanyar kuma wato duba zuwa ga dalilai na shari'a da kuma wato istidlali kafa hujja da fahimtar shari'a yana da ƙarfi don haka idan mutum ya yi babu inkari a gare shi khasatan waɗansu malamai sun faɗa ba zai zama tuna daga cikin bid'a ba bai zama to yana daga cikin bid'a yana daga cikin ibtida'i a cikin addini ba na'am ya shine to ai talbiya yabo ce abinda ake nufi da yabo shine kamar yadda zaka ga ko mu anan yanda kaga malaman mu suke yi in za a yi salati a ce ai Fatiha sannan ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga Fatiha yabo ne ga Allah sannan ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ake nufi kenan ani in zaka yi addu'a ka yi wani abu na yabo ga Allah kai ko Fatiha ka karanta yabo ne ga Allah ko kai tasbihi baqiyatu salihat subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai addu'a to irin wani abin da ake nufi din kenan ko kuma ka kirawo Allah da sifofinsa هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة سيبوبين الله دسونا ينسى كتراسو duk yabo ne gare shi, sannan kai sakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kai addu'a. To me hukuncin nan? Malam ya ce yana daga cikin sunnonin ihrami, saboda haka a wajensa ne hukuncin talbiya kenan, sunna ce a wajensa, talbiya sunna ce. Dan haka idan mutum bai yi ba, babu laifi a gare shi, wanda yake wannan shine mazhabar Shafi'i, shine mazhabar Imam Ahmad. Amma a cikin mudawwana Imam Malik ya ce idan mutum ya bar talbiya gabaki ɗaya bai yi ta ba har ya gama aikin hajjinsa, to ya yanka. Kaga yana nuna kan cewa ba mutlakan sunna bace, fadanta sau ɗaya alal aqal wajibi ne a bisa mazhabar mudawwana, a bisa yanda Malik yace a cikin mudawwana. Saboda haka da mutum zai yi harama da hajji bai yi labbaik Allahumma labbaik ba har ya gama aikin hajjinsa, to a wajen a bisa wannan riwaya ta mudawwana sai ya yi yanka. Wanda yake wannan shine aka rawaito daga Imam Malik a cikin mudawwana, kuma shi waɗansu malamai ma suka hikaya gare shi, kamar irin su Imam Al-Khattabi, kan cewa wannan shine mazhabar Malik. Waɗansu malamai ba Malik ba ma sun ce rukuni ce, idan mutum bai yi ta ba shi da hajji kwata kwata, sun ɗauki talbiya rukuni ce. An rawaito wannan daga Afa ibn Abi Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas, kuma yana daga cikin wanda suka san aikin hajji, yana daga cikin wanda aka ce a zamanin Abdul Malik ibn Marwan yana cewa kada wani ya fatawa akan aikin hajji in ba a fa ba, kamar yadda ibn Abbas, kamar yadda sayyidina Umar yace kada wani ya fatawa akan aikin hajji in ba ibn Abbas ba a zamanin sa, dan saboda a tsayar da mutane akan hanya akan turba daya. To dalilan cewa rukuni ce ba su da karfi, babu abinda yake nuna akan cewar wannan rukuni ne ta hanyar ambatonta a cikin Alkur'ani, kamar yadda aka ambaci tawaful ifada, ko kuma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alhajju arafa. Saboda haka dalilan rukuniya ba shi da karfi. Amma kasancewar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talbiya kuma yace khudhu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga abin da nayi, wannan ya nuna kan cewar ilzimtar yinta, ko da alal yinta ya zamanto wajibi ne, da idan mutum bai yi ba zai zamanto sai ya yanka, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dauki ayyukan aikin, ku koyi aikin hajji na daga abin da nake yi. Saboda haka duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin aikin hajji asali shine wajibi, sai dalili ya nuna akan rashin wajibcinsa. To aƙallan abinda zai zamanto wajibi shine a yi ta sau ɗaya, amma maimaita ta wannan ƙari ne akan asalin wujub ɗin, tunda inda babu abinda ya nuna a cikin sunna na kan cewa ga aƙallan maimaitawar da zaka yi, tunda dai an nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma bai yi gushe ba yana yin ta har zuwa wani lokaci wanda aka ambata kamar yadda zai zo. Dan haka kauli da cewa yinta sau ɗaya, kaulin Malik a cikin mudawwana na kan cewa yinta sau ɗaya wajibi ne, shine mafi karfi ta fuskar dalili, wallahu ta'ala a'lam. Wala yaqta'u talbiyata hatta yadkhula makka, ba zai yanke yin talbiya ba har sai ya shiga makka, sawa'un yana umra ne ko yana hajji ifradi ko yana hajji na qiradi, kamar yadda zai zo na tafsilin yadda aikin hajji yake. Ba zai, in dai mutum yayi harama daga miqati yana yin talbiya, ba zai gushe ba yana yin ta har sai ya shiga makka. To yaya zai rinka yin talbiya din? Zai rinka yin talbiya ita tana da al'adab, duk da yake nan malam bai faɗe su ba. Na farko raf'us saut, ɗaukaka murya da ita, domin kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Umar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atani Jibril فأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. جبريل يا زوم يا أمرتيني أمرتي صحابينا سنوك كمرية سودة تلبية. كما أكتم بيع النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل ونحجني في فللا يتي العج والثج. العج والثج حج ديو فللا شيني العج أوك كمرية دا تلبية والثج دا زبد جني كلا رد جني وجن ينكا yin hadaya mai yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam hadaya 100 yayi, guda 63 da hannunsa ya yanka, sauran 37 sayyidina Ali, 63 adadin shekarunsa. Raquma ba dan tauri ba,
ba ishtiraki ba, ba ishtiraki ba mutun ya matse kudin sa a cikin aljihu saboda zai yi tsara ba, yace bari aje ai ishtiraki a duk mutun bakwai a saira kuɗi ɗaya ko a sai saniya ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam na kuma 100 ya hadiya da su. To hajji abinda hajjin da yafi falala kenan. Al'ajju raf'u sauti, ɗaukaka murya. Saboda haka ana so a ɗaukaka murya. Dan haka aka ruwaito sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in suka fara yin tarbiya ba za su kawo rauha ba face murya su ta ɗauki. Take kashi ka face murya su take kashi. Kaga murya ta dace shi. Saboda ɗaukaka murya da ake yi da ita. Aka ce Ibnu Umar in yana talbiya asma'a ma baina jabalain, mutane da ke tsakanin wato duwatsu guda biyu, kun san da yake alwaji hanya ne tsakanin dutse, duk wanda ke tsakanin nan wajen sai ya ji yanda yake ɗaukaka muryarsa da ita. Ba za su kai ar-rauha ba, ar-rauha hanya ce tsakanin Makka da Madina, sai ka ji muryarsa ta so madasashewa saboda isa matuƙa wajen bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka ake so wajen talbiya, ba mutum ya rinka ba mutum ya ciyar da kansa ba, ya ɗaukaka murya da ita. To wannan ɗaukaka muryar ga maza ne da mata ko ga maza kawai? Jamahirin malamai akan cewa ga maza ne kawai, mata kuma aka ce mace sai ta ciyar da kanta saboda duba da kan cewar ɗaukaka murya ba nata bane. An ruwaito daga Abdullahi ibn Umar, laysa 'alan nisa as-su'ud 'ala as-safa wal marwa wala raf'u as-sauti bi talbiya, baya kan mata su hau kan dutsen Safa da Marwa. Saboda in suka ce za su hau kan dutsen Safa da Marwa, zai iya tufafi za ta iya ɗagawa a ga ƙorin mace wanda yake al'aura ne, ko kuma ta je ta fadi ba ta saba hawa ba. Kuma baya kan su ɗaukaka muryarsu da at-talbiya. Wannan shi ne hadisi mafi, shi ne asa abinda yake mafi ƙarfi na dalili, in banda kuma dalili na nazar, na wato dalili na duba hikimar shari'a. Babu hadisi amma akwai wannan asar ɗin daga Abdullahi ibn Umar, sai kuma duba da hikimar shari'a, kan cewar hikimar shari'a ta nuna kan cewa mace ba a mace sautinta zai iya zamantowa fitina. Saboda haka yanda ya zamanto sautinta zai iya zamantowa fitina, to dalilin shari'a shine kan cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, kawar da barna shi ake gabatarwa bisa kawo amfani. In ta ɗaukaka murya amfani ne gare ta za ta samu lada, amma kuma samun wannan ladan zai kai ta zuwa ga ta kawo barna ta hanyar murya ta zamanto fitina ga mutane. To a kawar da fitina shine aula bisa a ce ta samu ladan, sai ta haƙura da samun ladan ɗaukaka murya ɗin ta taƙaita akan samun ladan yin talbiyar kawai. Ibn Hazm al-Zahiri yace su ma kamar maza suke, waye yace sautinta al'aura ne, kamar yanda maza za su ɗaukaka murya haka mata za su ɗaukaka murya. Kuma ya kafa hujja da asar, yace wata ran Muawiya ya ji muryar mace tana ɗaukaka murya da talbiya, yace wace ce wannan? Sai aka ce masa ummul mu'minin, ce Aisha. Sai ce ya take ɗaukaka muryarta? Sai aka gaya ma Aisha take cewa da kun gaya min da na gaya masa, wato da ta gaya masa abinda shi bai sani ba na sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan ya nuna kan cewa tana kafa hujja da kan cewar an ba su dama a umarnin ya hada da su da maza gabaki daya. To amma malamai sai suka yi ijaba da kan cewa ai Aisha saboda ummul mu'minina ce, uwar mu'minai ce, saboda haka ta aminta da cewa za a fitino da sautinta. Dan haka idan mace ma ta aminta da cewa za a fitino da sautinta, sai ta iya ɗaukaka murya. Amma in ba ta da wannan amincin da lamunin cewa ba za a fitar da sautinta ba, to kada ta ɗauka ta ciyar da kanta kawai. Saboda haka hujjar Ibn Hazm bai zamanto lazimi akan jumhur ba. Dan haka kaulin jumhur dai yana nan kan cewa mace ta ciyar da kanta, sai dai in tana ganin babu tsoron fitina, kamar alal misali tana cikin ƴan uwanta, a cikin ayari dai ƴan uwanta ne muharramanta. Saboda haka in suna yin labbaik, ita ma ta yi labbaik ta ɗauka murya tare da su. Amma in tana ganin wani zai iya ji, ya zama maimakon ya rinka shi ma ya rinka labbaik, sai kawai ya kasa kunne ya ji yana jin daɗin murya ta mace, to a nan wajen sai ta shiru. Kasan akwai wanda shaitan zai zo a lokacin nan, shaitan lokacin zai zo sawwala masa, a lokacin shaitan zai sawwala zai zayyana masa daɗin jin daɗin muryar ma a lokacin. to kaga a lokacin nan sai ta sassauta muryarta ta kiyaye wannan kaida ta shari'a dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih wannan kaida ta da muhimmanci fa mutane ba sa fahimtar ta yanzu ran nan wataran da daddar wani ya bugo min waya wani malami ne yace da Allah a gaban talabijin kake nace a'a yace da a gaban talabijin take sai in ce ka duba a wannan tashar Quran ta Saudiya wanda ake kawo harami Kaaba ake kawo dawafi awa 24 kullun kuma da karatun Al-Qur'ani Saudi Quran a lokacin nan yace wata mace ce bayan hajjin nan wata mace ce suna ta shiga cikin layi na mutane gabda bangon Kaaba wai zata sunbanci Hajarul Aswad amma tsaye ta tsakanin maza da mata amma tsaye ta tsakanin maza ita kadai mace namiji gabanta namiji bayan ta sun matse ta sai kace sabin to ka gani akan me wai dan ta samu sunna menene hukuncin shafar Hajarul Aswad ba sunna bane to kuma meye hukuncin mace ta je ta cakuda da namiji wanda yake ajnabi gare ta haramun ne saboda haka kan mutun ya sami mustahabbi a ce kuma yaje aikata haramun menene hukuncin wannan ya dace shari'a ta yadda da wannan to wannan kun ga shine kaidar dar'ul mafasid ka kawo ma da kanka barnar saban Allah shi ya bi bisa ka saman ma kanka ladan mustahabbi to amma yawanci sai ka ga mutane ba sa fahimtar wannan in suka sa abu a ransu su kawai suke hangwa sai ya zama to wato mutane bautar Allah ala hawa a bisa wato san rai ba bisa ilimi ba saboda haka wannan na farko kenan rabu sauti bi talbiya kuma na biyu yaushe mutum zai yi ne gabaki ɗaya tun daga farkon yin ihrami har sai ya gama aikin hajji ba zai daina ba kowane sakan kowane minti kowace awa ba hutu aka ce a'a ana so dai a yawaita amma ala qadri taqa bi an la yujhida nafsahu kada ya tsananta ma kansa inda zai zamanto kancewar habba shi da karfi ba amma ana karfafa yin ta kamar yadda malamai suka nuna a wurare kamar idan mutun ya hada da wani ayari na alhazai sai yayi dan ya tuna musu su tuna ma juna kancewa su ma fa dukkan su alhazai ne watakila wani ya manta wannan yin daga yaji wani yana yi sai shi ma ya dauka sannan da koyaushe in ya hautudu ana tafiya in aka hautudu ko aka yi gangara ko kuma aka tsaya aka yi sallah a masallaci bayan an yi sallah ta farilla ko sallah ta nafila duk waɗannan lokacai ne da ake karfafa yin su da kuma ala mutlaqan a kowane lokaci tunda wannan ibada ce daga cikin alamomin ibadun wato ɗaya daga cikin alamomin ayyukan ibadar aikin hajji ce ita talbiya dan ba a yin ta a ko'ina sai a wajen aikin hajji shi yasa ma abinda yake mafi rinjaye na maganganun malamai akan matsalar shin ya halatta mutum da bai shiga cikin harama ba yayi irin kayin talbiya a cikin nau'i na zikiri kamar alfani muna nan anan in an yi sallah kace zaka yi labbaik allahumma labbaik kai ka rinka zikirin talbiya bayan baka da harama ba komai ya halatta imamu shafi yace ya halatta ai zikiri ne amma sauran malamai suka ce a'a ibada ce zikiri ne muqayyadi da hali wanda har ake yanke shi ake zuwa ga lokacin da ake kare shi kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da yake tsayawa yake daina yin talbiya to tunda an nuna yana da haddi to sai ai wannan ibada a gurgurdan cikin wannan haddin ta wanda yake wannan shine yafi dacewa da usul na shari'a to wala yaqta'u talbiya hatta yadkhula makkah ba zai daina yin talbiya ba ya yanke daina har sai ya shiga makkah wannan mas'ala ce wanda yake ita ma akwai sabani yaushe mutum zai daina yin talbiya abdullahi ibn umar aka ruwaito yana yi daina talbiya daga yazo dutsuwa in ya shiga makka in ya shiga garin makka ba wai daga cikin haddin harami ba in ya shiga makka din yazo zuwa gidajen makka shine kamar inda aka ruwaito ibnu umar yana daina yin talbiya in yazo dutsuwa yanzu shine inda masallaci inda asibitin nan yake mustashfar zahir ga wanda suke shigowa makka ta hanyar madina mutum ya shigo makka ta hanyar madina daga ya wuce haddin haram inda daidai masallacin sayyidatuna Aisha yake inda ake zuwa ayi masu yin umra daga cikin mutanen Makka da kuma wanda suka zo haji in za su yi haji da in za su yi umra daga waje suke zuwa suke dauko harma to idan mutun ya wuce ran da kamar kusan kilomita 1 da rabi akwai asibiti yana nan kafin ka zo gada ta farko wanda yake ta wuce ka to daidai wannan asibiti shine zuwa nan aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo yana tsayawa a nan wajen ya zango ya kwana kafin ya karasa Makka dan ya shiga Makka da karfin sa to Ibn Umar in yazo nan zuwa sai ya yanke talbiya wannan shine masabar Ibn Umar kuma wanda shine Imam Malik ya ruko wadansu malamai daga cikin su akwai Imam Shafi'i suka ruko da abin da aka rawaito daga Abdullah ibn Abbas cewa ba zai daina talbiya ba har sai ya shafi Hajarul Aswad lokacin da zai fara tawafi har sai ya shiga cikin Makka zai shafa Hajarul Aswad ya fara tawafi sannan sai ya daina talbiya wannan shine masabar Shafi'i babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna wanne ne abin yi amma abinda zai karfafa hadisin ibn abbas abinda aka rawaito daga abdullahi ibn abbas shine kan cewar ita talbiya amsawa ce ta wannan ibada kan cewa ka amsa kiran Allah zaka yi wannan ibada ta hajji da umra kuma farkon abinda zaka so mai shine in ka shiga Makka shine tawafi saboda haka ba za ka daina yin talbiya ta cewa ka amsa kiran Allah ba kai ma za ka yi wannan ibada sai lokacin za ka fara aiki wato aiki na farko na ibada shine tawafi saboda haka ta hayin ta tanahiyar nazar da duba ga ma'anar da ke cikin wannan ibada kaulin Ibn Abbas wanda yake kuma shine matabar Imam Shafi'i shine abin rajaha shine abin rinjayarwa wallahu ta'ala a'lam fa idza tafa wasa'a idan yayi tawafi wasa'a yayi sa'ayi awadaha sai ya dawo ya ci gaba da yin talbiya wato game yin aikin hajji kenan game yin umra kuwa in ya sa yayi dawafi shikenan ai sai aski babu zancen kuma yin wani wata talbiya haka zalika wato me yin umra kamar wanda zai yi tamattu'i kenan in ko yana yin hajji in ko wato ya shigar da yayi ifradin hajji ko ya sanya kirani ba zai fita daga cikin ihramin sa ba to idan yayi dawafi da sa'ayi sai ya dawo ya ci gaba da yin talbiya yana zaune a cikin garin Makka yana jiran a fita ranar kwanakin Mina zai ci gaba da ranar 8 ga wata zai ci gaba da yin talbiyar sa li rawahi musalla arafa zai ci gaba da yin talbiyar ta sa li rawahi musalla arafa har zuwa lokacin tafiya wurin sallah masallaci ranar arafa wajen tafiya rawah bayan zawal kenan domin ar-rawah shine abin da ya zamanto wato fita da yamma wato har lokacin da zai fita ya tafi wajen yin sallah azhar na ranar arafa an fahimta wannan shine lokacin da mutum zai daina yin talbiya a wajen malik game yin aikin hajji wato idan ya faro daga miqati a wajen malik in ya shiga Makka sai ya daina talbiya ya je ya yi tawafi ya yi sa'ayi in ya gama sa'ayi sai ya dawo ya ci gaba da yin talbiya ko kwana nawa zai yi a Makka yana yin talbiya har a tafi Mina ranar 8 ga wata a kwana a Mina yana yin talbiya a tafi Arafa yana yin talbiya yana zaune a Arafa yana yin talbiya har sai idan zai tafi masallaci ya yi sallah azhar zai tafi wajen da zai yi sallah to lokacin sai ya daina talbiyar ba sai ya je masallacin ba lokacin da zai tafi zuwa ga sallar zai daina yin talbiya dalilin mali wajen tsayawa a cikin Makka shine hadithin Ibn Umar ko asar din Ibn Umar to na tsayawa kuma yayin da mutum zai tafi sallah masallaci ranar Arafa dalilin sa shine shi ma asar ne daga Ali ibn Abi Talib da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Aisha duk an rawaito daga gare su kan cewa lokacin da suke daina yin talbiya wannan shine mazhabar Malik sauran malamai sun saba ma Malik akan wannan suka ce mutum ba zai daina yin talbiya ba mai yin aikin hajji har sai ya zo yayi jifan sai ya zo wajen Jamratul Aqaba to kuma sai suka yi sabani Jamratul Aqaba din idan ya zo da jifan farko ne zai daina yin talbiya ko sai ya gama jifan zai daina yin talbiya riwaya ce wajen Imam Ahmad ya zabi cewa sai ya gama dalilin su ku hadisin Abdullahi ibn Abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta rama jamrat al-aqba bi akhir hasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam bi gushe baina yin talbiya har sai da ya jefi jamrat al-aqba da tsakuwa ta karshe, sannan ya daina yin talbiya. Wato ma'ana hatta lokacin da yake yin jifa ma yana yin talbiya kenan. Kun ga ma'anar ta kenan. A wani riwayar wannan hadisin bai kayyade da kan cewar har sai da ya jifan karshe ba, kawai har sai da ya jefi jamrat al-aqba da tsakuwa ta karshe, kawai dai bai gushe yana yin talbiya ba sallallahu alaihi wasallam har sai da ya jifa a jamrat al-aqba. Saboda haka Imam Shafi yace daga ya zo jamrat al-aqba zai fara jifa, to lokacin ne zai daina yin talbiya. To wasahih shine wannan mazhaba, tunda wannan kaga aiki ne a tabbatacce na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To idan wannan ne ya tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta yaya zamu dauki aikin Aisha da da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Ali ibn Abi Talib da kan cewa sun daina yin talbiya da za su tafi sallah? Malamai sun wajjaha wannan da kan cewa ma'anar daina yin talbiya da suka yi sun shagaltu da wani zikirin ne, ba wai suna ganin ba a yin talbiya bane bayan wannan lokacin. Saboda kowanne daga cikin su na ranar, kowanne daga cikin su da aka ruwaito ya daina yin talbiya saboda ya shagaltu da wani zikiri, kuma ya halatta a shagaltu da wani zikiri ba lalle talbiya din ba. Amma wannan baya sawa kan cewa za a daina yin talbiya a ce lokacin ta ya kare sai an yi jifan jamratul aqaba. To saboda ingancin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan mazhaba ta Imam Shafi'i ita ce abin karfafawa. To sai kuma tsakaninsa da Imam Ahmad, wanne zamu rinjayar na kan cewar daga zarar ka zo zaka fara jifa ne zaka daina talbiyar ko sai ka gama jifan? Saboda zahirin hadisi sai ka gama. To amma yanzu yiwu kana yin jifa kana talbiya, tunda dai in za an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ina jifa kabbara yake yi, takbir yake yi. Saboda ka ga ya nuna kan cewar zikirin da ake a lokacin ba zikirin talbiya ba. Saboda haka akwai tajawuz a cikin riwayar hadisin da aka ce har sai da ya gama tare da akhir jamra, tare da akhir hasa, tare da tsakuwa ta karshe. Abinda dai ake nufi lokacin jifa shi ne lokacin yanke talbiya. Saboda haka kaulin Shafi'i shi ne mafi karfi a ciki. Dan layu tasawwar a lokacin nan kayi jifa kana yin tunda an ce kai kabba, an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara yake, kuma a zamanto a ce lokacin nan kuma ma talbiya kake. Ha, wannan dai shi ne da ya zahara ya bayyana a gare ni, wallahu ta'ala a'lam. Akwai wata matsala guda ɗaya wadda ta faɗo mun a cikin batun talbiya wanda nake ganin ban ambace ta ba, kuma yanzu ta abin nan shaitan ya mantar da ni. Na'am. Aha, na sunnonin ihram ko? Na sunnonin ihram. Haka ne, a cikin sunnonin ihrami akwai wanda bai ambata ba. Daga cikin su akwai at-tafayyu, shafa turare. Shafa turare sunna ne a wajen mafiya yawan malamai sabanin Imam Malik da waɗansu malaman Madina. Sun ce ba a shafa turare. Shi yasa ma malam bai ambace shi ba. Amma sauran malamai sun tafi akan cewa yayin da mutum zai yi ihrami, mutum ya shafa turare. Turaren kuma zai shafa shi ne a jikinsa ba a tufafinsa ba, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yin ihrami da tufa wanda yake akwai turare, kamar yadda ya zo a hadisin ya Ala ibn Umayya wanda ya sanya aljub ya ihrami da jubba wanda yake akwai turare a jikinta, yace a wanke, yace masa ya wanke, wanda ya nuna kan cewar ba a ihrami da tufa wanda yake mai turare. Amma turaren ana shafa shi a jikinsa a jiki ne. دليلي شيني حديث عائشة تجي طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. ناسا ياما من زعل الله صلى الله عليه وسلم تراري ياين دزي إحرامي كافن يشيغة تكين حرما دكما ياين دي بتدغة تكين إحرامي كافن يتوافي دلاكين الله. سبو دعاك وانا ينونا كان شوا سناني har ma tana cewa ka anni ra'aytu wabisal misk fi mafraqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kamar ina ganin kyalkyalin turaren miski a wato matsagar gashin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaga gashin sa, ya tsaga shi rabi, ya raba shi biyu, wato abin nan
an gane da yanda dai ake kamar yanda mata in za su yi kitso za su raba gashin su haka to haka ya tsaga gashin sa sannan yayi masa talbid shine a sanya kamar karo a dandabe gashin yanda zai zamanto ba zai wargaje ba ya fi tsare abin nan a gashi da rashin ya dauki tsabe ya dauki dauda da kuma ya zamanto mutun ya kamar sa ta jirkita sosai dan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abdullahi ibn Umar yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mulabbidan yulabbi yaqulu labbaik allahumma labbaik daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi talbidi wato ya dandabe gashin sa yana yin talbiya yana cewa labbaik allahumma labbaik to tace tana ganin wato kyallin turaren miski kaga kenan ta shafa masa hatta a kansa to shi yasa malamai suka ce wanda suka yi riko da wannan sunna suka ce mutun ya shafa a gashin sa da wurare waɗanda suke sukan yi dauda a jikin mutun shine kamar wato tsakanin wato hamatarsa da wajen gemu da sauransu to idan turaren ya kwarara ya taba ihrami mai hukuncin sa ba komai don wannan abu ne wanda yake yazo ta hanyar yin sunna ba dauko turaren kai da hannunka kaje ka shafa ba shine ya kuraro saboda kai sunna tunda sunna ta baka damar ka yi wannan to ko ba za ta hana ka ba a ce idan ya kurara a jiki kuma a ce sai kai fidiya amma in ba dan haka ba in ka shafa turare a jikinka ko a jikin tufarka bayan kai ihrami sai kai fidiya kamar yanda zai zo a cikin hukunce-hukuncen mahzuratul ihram wannan sunna nan malam bai ambace ta ba saboda kamar yanda muka ambata ba mazhaban Malik bane Malik baya ganin haka saboda Abdullahi ibn Umar da Umar suna hana shafa turare ga wanda yake zai yi harama to amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi rinjaye akan kaulin su da haka sauran malamai suka saba ma Malik akan wannan masala masala ta biyu ta kwanta min yanzu so insha Allah Allah ya kai mu sati mai zuwa ni na manta ba kan cewa akwai wannan matsala guda biyu da na ambata wa aujuhul ihrami arba'a fuskokin yin ihrami guda hudu ne wato akwai har fuskoki da zaka yi ihrami ta fuska hudu wa afdaluha al ifrad mafi ficin su shine al ifrad wato hajji kawai shi kadai ma'ana al ifrad shine yayin da kazo zaka yi harama a miƙati kace labbaik allahumma labbaik hajjan yawa afwan mas'alar ta hudu yanzu na tuno ta al ishtirat in sharadi waɗansu malamai sun tafi akan cewa sunna ne yayin da zaka yi harama ka kafa ma kanka ka kafa ma Allah sharadi ce to Allah nayi harama da hajji amma in wani abu ya same ni ba zan iya ci gaba ne aikin hajjin ba to a inda wannan abin ya same ni wannan uzurin to anan zan yi ihlal zan fita daga cikin harami to idan kai kana da sharadin ka kafa ma Allah sharadi Allah ba ana kafa masa sharadi dalilin su shine hadisin Duba'a binti Abdul Malik binti Abi Abdul Muttalib gwaggwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar mahaifinsa mutane suna harama da hajji ita ya gaba tai ba yace ya ba zaki harama da hajji ba tace inni shakiya ba ni da lafiya yace hujji washtariti ki hajjin ki kafa sharadi kice fa in habasani habis fa mahilli haythu habastani idan wani abu ya tsare ni na uzuri ya tsare ni in ci gaba da aikin hajji na to wajen fita daga cikin ihrami na a inda ka tsare ni ne ya Allah to dan haka a cikin malamai Imam Ahmad ibn Hanbal ya riko da wannan cewa yana daga cikin sunna na ihrami ka kafa sharadi tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce madduba'a tai Imam Malik kuma ya ce wannan qadiyatu ayn ce ita Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wannan izi amma ba zai zamanto amu ga kowa ba tunda Allah ya ce wa atimmul hajji wal umrata lillah ka cika aikin hajji da umra saboda haka babu zancen bai yadda da ishtiraf amma idan muka tsaya muka duba yanzu wannan za a ce qadiyatu ayn ce ko ko qadiya ce da za ta iya hawa kan kowa wanda yake a cikin hali irin na duba
shine asali, asali a cikin fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba khususiya ba. Asali ba a cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance magana ga wani mutum. Asali Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi magana ta tashri'i ce ga al'umma. To raka wanda yake hali irin na buba yana jin tsoron rashin lafiya zai zo masa. Ko kuma alal misali mutum ne wanda yake yana gudun irin abin da ke faruwa na hadari. Watakila a je a tafi aikin haji ya zamanto ai hadari karaya ta zo ba zai iya zuwa ya shiga cikin aikin haji ba, gashi kuma yana cikin ihrami, lokacin aje cikin asibiti kullun yana cikin halin ihrami, saboda haka abubuwan da yayi na mahduratul ihram fidiya tana kansa, sai ya ce in ya riga yayi wannan sharadin kaga shikenan kawai sai ya fita daga cikin ihramin sa babu komai a gare shi. In ko bai yi sharadi ba to in ya fita daga cikin ihramin nasa sai yayi hadaya, saboda ya fita daga cikin ihrami kafin ya shiga ya kai ga inda zai yi aikin hajjin sa ko aikin umrar sa. To wannan itace mas'ala wadda take ita ma nan malam bai ambace ta ba saboda bata cikin furu'a na matabar Imam Malik. Yace wa aujuhul ihrami arba'a, fuskokin ihrami guda hudu ne. Wa afdaluhal ifrad, mafificin ta shine al ifrad. Al ifrad shine kadaita haji daga afrada idan ka kadaita abu. Al fard tilo kenan, wato kai haji shi kadai. Afrada yufridu ifrada, yayi ifradin haji shine yace yayin da zai haji labbaika allahumma labbaika hajjan, nayi harama daga nayi amsa kiran ka ya Allah muna mai yin aikin haji. Wa huwa an yuhrima bil hajji mufridan, shine yayi ihrami da haji yana mai kadaita ibadar aikin haji. Thumma idha faraga min af'al al hajji, idan kuma ya gama ayyukan haji, yusannu lahu an yuhrima bi umra, to sunna ne ya kuma yi ihrami da umra. Wai ba wai ifradi baya cika sai kai umra bayan ta ba ta sunna, ba abinda malin yake nufi ba. Yana nufin tunda umra a wajensa sunna ce, to idan kai ifradi to ka samu wannan sunna da yin umra bayan kai aikin haji shine ifradi. Amma ifradi abinda ake nufi shine kai haji kawai shi kadai. Kasancewar kai umra bayan aikin haji bashi da alaka da ifradi. Abinda yasa malam mai iziya ya ambace shi dan ya nuna maka cewa to kana da wannan damar tunda umra sunna ce, ka samu kaje kai wannan wajibi na farilla, to kuma kana da dama kai wannan sunna bayan kai aikin haji sai kuma kai umra. Yace wa afdalu ha shine yafi, wato ifradi a wajen malik shine mafi, shine yafi falala a cikin dukkan dangin ayyukan aikin haji. Haka ma kuma shine mazhabar Imam Shafi'i. Me dalilin Malik na cewa shine yafi? Yace domin shine ibaa, kuma ana danganta wannan kauli ga Umar ga Abubakar da Umar. Domin Umar yana cewa ku bambance tsakanin haji da umra, ku yi ma kowace ku yi masa tafiyarsa. Ku yi tafiya don haji, ku yi tafiya don umra. Dalilin Imam Malik daga cikin dalilan Imam Malik na kan cewar ifradi shine yafi, shine kan cewa shine ibadar da take babu ba a mata yanka na ta da komada da mujburan, domin duk in kai ita matu'i sai kai yanka, idan kai kirani sai kai yanka. Me yasa aka wajabta yanka a ifradi a tamattu'i da kirani amma ba a wajabta yanka akan haji ba? Dalilin da yasa aka wajabta yanka a tamattu'i da kirani ba a wajabta shi a haji ba shine dalilin cewa haji yafi, ifradi yafi. Dan saboda tamattu'i ba zai cika ba sai kai yanka saboda ka bar wani abu, kirani ba zai cika ba sai kai yanka saboda ka bar wani abu, shi ko ifradi baka bar komai ba, shi yasa aka ce ba za ka yanka ba, shi yasa ya falala. Me yasa aka ce menene ka bari a cikin tamattu'i da har aka ce kai yanka? Abinda ka bari a cikin tamattu'i shine kaga yayin da ka taho daga miƙati, in za ka yi tamattu'i a miƙati za ka yi harama da umra ne kawai ko, sannan ka zo Makka kai dawafi kai sa'ayi sai ka fita daga cikin kayanka. Idan rana fita Mina ta zo ran 8 ga wata sai kai harama da haji, ka koma miƙati ko ko daga cikin Makka kai baka koma ba, almafruz ka koma miƙati tunda kai ba dan Makka bane. Saboda baka koma Makka ba ka dauko harama ka bar wani abu wajibi, sai aka ce ka tada wannan komadar da yin yanka. Haka zalika mai yin kirani ya hada haji da umra tare, a tafiya daya da mutane da za su dauko harama da haji daga miqati, wadansu su dauko harama da umra daga miqati, shi sai ya dauko harama da haji da umra duk daga miqati. Saboda haka idan haji ne ya dauka ya ihrami daga miqati, to umrar kamata yayi ita ma ya koma mata miqati ya sake dauko mata ihrami, da bai yi wannan ba sai aka ce iyayyanka. Saboda haka suka ce wannan jinin da ake yi da mujburan yanka ne na ta da komada na ta na wato abin an bar wani wajibi ifradi ka da yake bashi da wannan sai ba a ce mutune ifradi ya yanka ba. Saboda haka Malik da Shafi'i suka ce ifradi wa huwa afdaluha, shi yafi. Amma wannan shi kuwa Imam Abu Hanifa yace ihramin da hafuska ihramin da yafi shine al-qiran, kirani shine yafi, ka hada haji da umra shine yafi. Me dalilin Abu Hanifa yace shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, Annabi sallallahu alaihi wasallam haji dai Allah ba zai zaba masa hajjin da yake zai yi ba face wanda ya falala saboda matsayin sa, ba zai yi ba Allah ya zaba masa wata ibada ta aikin haji in ba ibadar ta falala ba. Saboda haka wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita ce ta falala. Akwai karfi a wannan hujja ko ba karfi? Imam Ahmad yace tamattu'i shine yafi. Me yasa yace tamattu'i shine yafi? Yace domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu al-hadi wa la ja'altuha umra. Da zan sake da wata shekara zaka zagayo mu ya zamanto cewar yanzu abinda da na riga na yi da yanzu ne zan yi, wato da yanzu ne zan yi harama, ba tuni da na riga na yi ba, da yanzu ne zan yi harama, to da ba zan ce zan taho da hadaya ba, sai in sanya nima ne tamattu'i na sanya ibada na sanya harama ta da umra, sannan na zo Makka nima na fita cikin ihrami, sannan na koma ne aikin haji, sannan ne aikin haji, wato da nayi tamattu'i. Yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi burin yayi ya nuna kan cewa shine falala, tunda ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu. To a cikin wannan mazhabi guda uku wanne yafi, wanne ne mafi rinjaye? Imam Ahmad. Imam Ahmad. To amma kun san Allah madaukakin sarki yana tabbatar da wata sun yana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin waɗansu abubuwan dan kafa sunna, ya waɗansu abubuwan dan kafa sunna tare da yana burin a ce bai yi su ba, ko kuma yana burin yayi sama da haka. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so ya tsawaita sallah amma sai ya ji tausayin mata sai ya zamanto ya gajarta ta, to yanzu a ce wannan abin da yayi shine yafi ko ku tsawaita sallah, wanda yake shi abin da ya so kenan, tsawaita shine yafi. Saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi buri da cewa law istaqbaltu min amri mastadbartu, ganin tashin hankalin sahabbai, yanda sahabbai suke ganin umarnin sa da ya gaya musu su fita daga cikin ihrami bayan sun yi umra su sadu da matansu a Makka bayan sun yi umra, bayan a jahiliya ana ganin min afjarul fujur, fajirci ne wannan, sai yake ganin umarnin sa da baki da ya gaya musu hankalin su bai kwanta da wannan ba, da sun ga shi kansa yayi hankalin su zai kwanta. Saboda haka yace law istaqbaltu min amri mastadbartu, da haka abin zai zamanto da na ni ma nayi tamattu'in tare da ku dan hankalin ku ya kwanta, ba wai dan tamattu'i ya falala bane, abinda Allah ya zaba masa na yin kirani shine ya falala. Saboda haka kaunin Abu Hanifa yana da karfi a cikin wannan matsala, na kan cewa al-qiran shine yafi. Ana yi min ishara saura minti biyu kasa da shika al-qiran ba, in ka tsaya ka duba kware za ka ga kan cewa al-qiran shine al-murajjah, wallahu ta'ala a'lam. Sai mu tsaya anan wajen insha Allah, bayan an kira sallah sai mu amsa tambayoyi. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.